Flintlock 2023 offers us and our partners a good opportunity to work together towards making the sub-region and indeed Africa.
Wannan ne lokacin da komandan sashin gudanarwa na musamman a dakarun sojan kasar Ghana Colonel William Note ya gabatar yayin wani taron bude kan gudanar da atisayen sojojin duniya ta Flintlock da zai wakana daga ranar 1 zuwa ranar 15 ga watan Maris din bana a kasashen Africa ta yamma wato Ghana da Cote d'Ivoire a inda yake cewa atisayen sojojin duniya ta Flintlock 2023 ya baiwa dakarun mu tare da kawayen su damar gudanar da aiki tare domin karfafa tsaro a yankin Sahel da ma nakiyar Afrika ga baki daya. Sai dai ya kuma kara da cewa ba za a samu nasara akan yanta adda ba sai dai an samu haɗin kai tare da yarda tsakanin kasashen a duk haka wannan atisayin na da muhimmanci sosai.
We need to build mutual trust.
Shi kuma taimakin komandan rundunar tsaron Amerika a Afrika Colonel Robert Zilla ya ce
feature at this year's Flintlock will be several civil affairs events including medical.
Atisayin bana ya maida hankali akan matakan da fararen hula za su dauka musamman ta fannin kiwon lafiya kuma muna aiki tare da kawayenmu a nahiyar Afirka domin samar da shirye-shiryen karfafa tsaro da zaman lafiya ta fannin mata da ma dokokin atisayin. Ya kuma kara da cewa ba nahiyar Afirka kadai ne ta addanci ke yi wa barazana ba har da ma wasu kasashe a sassan duniya. In aka samu tsaro a nahiyar Afirka ko shakka babu za a samu ci gaba da tsaro a sassan duniya gabaki daya, inji shi.
Military exercise to enhance collective readiness.
Sai dai na tuntubi tsohon komandan dakarun soja a nan kasar Ghana, kana mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasar, Umar Sanda Ahmad, a inda na yi masa tambaya ko shin ya yi ga wannan shiri.
Wannan exercise ba farkon shi ke gaba, ina tsammani in dai na tuna ya fi shekaru goma da soja shige, domin mun fara ina cikin riga da American soldiers muke wannan exercise. To yanzu an kara waɗansu garurrukan Afirka domin a samu kiyayewa na halin ta'addancin da yawa su kuma ya dace kwarai domin an ce ba ruwanmu zai kawo mana cikas zuwa gaba. Don shi in ka tambaya na ce kamar wannan abin yana da amfani kwarai.
Ranka da ga yanan ko a yankin Sahel ana ji gabar fuskantar hare-hare na 'yan ta'adda. Wani ya ce duk da wannan wato gamayya na dakarun soja karkashin jagorancin ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu karfin dakarun soja wato Amerika, amma har ila yau ana fuskantar matsala na 'yan ta'adda. Ko shin ka iya kace yunkurin ya haifar da dame ido ko ko ana fuskantar matsala kan hanya?
Akwai matsala kan hanya, amma in an ce don matsala an cane ba zai kawo alheri ba. Don shi gara a yi shiri a duba yanda za a fuskanta wannan ciwo. Kaga mun zauna mun ce 'yan ta'addanci sun shigo Kimal na West Africa Sahel. In ka duba za ka lura abin da ya kama Sahel Sahara area nan. Tashin hankalin da ya faru daga Libya shi ya haifi waɗannan abubuwan duka. So, zai yiwu a zauna a ce an ci don shi wannan matakin da anka dauka shin ce gara ake an fara da ba fara
tun a shekara ta 2005 ne da manyan kasashen duniya a karkashin jagorancin kasar Amerika suka hassasa wannan shiri a wani mataki na karfafa huddan sojoji na kasashen duniya a cikin yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen nahiyar Afirka musamman da yankin Sahel. Hamza Adam, muryar Amerika daga Kumasi, Ghana.